Fatawacin mutane daga kasashen masu tasowa zuwa kasashen da suka ci gaba wani abu ne da ke cewa gwamnatocin kasashen tuwo a ƙwarya. Gwamnatin Najeriya na ɗaukar matakai daban-daban don kawo ƙarshen wannan matsala. Director General ta hukumar yaƙi da fatawacin mutane ta Najeriya wato NAPTIN, Mrs. Julie Oka Dolly, ta gaya min irin hoɓɓasan da suke yi.
Well, so far so good. We've rescued about over 10,000 victims so far.
Mun ceto kimanin sama da mutane 10,000 kuma yanzu haka da nake magana da kai. Mun samu nasarar gabatar tare da hukunta masu safarar mutane kimanin 323. Ko a makon nan ma mun gabatar da masu irin wannan aika-aika a jihohin Nasarawa da Edo kuma an yanke masu hukunci. Muna kuma fatan samun ƙarin nasara a nan gaba.
One in Nasarawa state and one in Edo state, and we hope to secure more of these convictions as time goes on.
Ganin yadda ake fatocin mutanen zuwa kasashen da suka ci gaba, ko akwai irin rawar da su ma ya kamata su taka?
We all work together, you know, the Nigerians work with the Spanish government, the Italian government, the British government,
Nigeria na aiki kafada da kafada da gwamnatocin kasashen Spain, Italia, Britania da ma Amurka. Kuma wannan wani aiki ne da muke yi tare.
So I think it's a joint effort so far.
Hajiya Halima Baba Ahmed, wata mai fafutukar kare ƴancin mata da yara ne a Nigeria.
Matsalan nan gaskiya matsala ne babba wanda kuma abu ne mai tada hankali sosai. Abu ne wanda bayi da daɗin jin labari. Kuma ni babban matsalan ma abin da yake damuna irin wannan tafiya kaga na ɗaya ta cikin hamada za a yi shi. Kuma idan aka shiga hamada na duk wani matsalan da ya taso na ruwa ko na abinci idan ya ƙare musu. Yawanci a nan mutane suke rasa rayukansu da yawan gaske ba kaɗan ba. Amma kullum mutane ba sa duba irin wannan abin. In ma za su yi tafiya ne su yi shi ta hanyar da doka ya ce domin su tsira da irin waɗannan fitattunu da rasa rayuka da ake yi. Amma a kullum mutane ba su ɗaukan wani ya zama musu darasi. Gaskiya abu ne mai tada hankali. Saboda matsalan da ake samu musamman ma a ce idan suka bar nan ɗin ba su isa can ba wani abu ya same su. Ko kuma lokaci in sun shiga cikin teku jirgin ya kife ko a ɗauki mutanen da suka tafin wannan jirgin. Ko wani lokaci idan suka tafi cikin ƙasar da za su je ɗin rayuwarsu kusan kullum a cikin wulaƙanci yake.
Ko a ba bayan nan ma dai. Alƙaluma sun nuna cewa sama da 'yan Najeriya 4,000 ne suka rasa rayukansu a kogin Mediterranean ƙoƙarinsu na tsallakawa ƙasashen Turai. Baya kuma ga ɗimbin dubban 'yan Najeriya da suke mutuwa a cikin hamada duk dai a ƙoƙarin nasu na tsallakewa daga Najeriya zuwa ƙasashen Turawa a ƙoƙarin da suke yi na neman abin duniya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.